So ga wanne ke da ayinka kariye nisa
ce ba a koyo ce ne ranar wanka bayyar so ga wanne ke da ayinka kariye nisa
he duk jike yana da rawan soyayya sina gano sai dai an samu karancin niyya Karkal jinkiri ko nauyin harshe in har ka gano wacce a zuciyarka ta samu sanayya Domin in ka kyale dole ka cucu wata ran ka tuno haushi zai sa ka cikin jin kunya To ga shawara mai sinyin aure tun wuri nemi budurwa Domin ba a fafe gora ranar tafiyar nisa
Sarah, yeah.